أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
لولا. الحمد لله الذي هدانا لهذا.
الصلاة والسلام على
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
نبينا محمد.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
وصحبه.
فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديتا تبتك الله سبحانه وتعالى يساك هدامو أكراتمو نلتاني التفسيرة في علوم القرآن والنفر الدكتور محمد سيدي الأمين محمد الأمين عند أساتي دي قباتا مكا تاكتا أكام بياني نما أنا تعلوم القرآن عند مكا بياني تكتتي أكام إدم أنت علوم القرآن mi ake nihi da haka kamar yadda ya gabata shi wannan ilimi na ulumul qur'an yana da fa'idodi wanda ba su da adadi daga ciki yana da kyau dukkan musulmi ya san cewa wannan alqur'ani mai girma da yake hannun shi wanda kuma shine asali na shari'a ta musulunci wanda kuma da shine dukkan musulmi yake tunkaro to ya san da cewa wannan qur'ani mai girma yana da wasu ilmin muka daban-daban wanda suka shafi shi wannan qur'ani mai girma kuma yana da kyau ya san ta yaya aka yi wannan qur'ani ya iso zuwa gare shi yana da kyau ya san mataki-mataki da alƙur'ani ya bi da irin abubuwan da ya kumsa da irin fa'idodi da ya kamata a ce dukkan musulmi ya sani a ƙarƙashin alƙur'ani kuma musulmi ya san cewa alƙur'ani nan mai girma ba ana karanta shi ba kadai shi ne burin shi a banda karantawa har da so ake ɗari bisa ɗari kai aiki da abin da ke ciki gwargwadon abin da za ka yi daga cikin amfanin wannan karatu na wannan littafi ko kuma na shi ulumul qur'ani baki daya dukkan wanda zai yi magana akan alqur'ani yana da kyau a ce ya san waɗannan abubuwa wanda suka shafi alqur'ani wanda su za su taimaka mishi wajen fahimta alqur'ani da fasara shi daidai da sanin ya hukuncin abu kaza yake yaushe sauko aya kaza ya aka sauko ta menene ma'anarta menene take ni duka mutum ba zai san wannan ba sai idan ya mu'amalanci irin waɗannan ilmin muka wanda suke da alaƙa kenan da shi alƙur'ani mai girma bayan haka nan kuma wanda yake da ilimi na abin da ya shafi alƙur'ani ba zai zama ɗan ƙauya alƙur'ani ba zai kasance kullum ɗan maraya ne shi a cikin alƙur'ani mai girma duk abin da za a karanta ba kawai sun mumbu kuma bane ba kawai karanta ne ake amma bai tasirin tuwa da komai a ciki to yana da kyau ya kasance in kana karanta alqur'ani mai girma ka rinka tasirin tuwa da abin da ke da kai a ciki ka rinka ji cewa wannan alqur'anin kamar yanzu ne ake sauko shi to ba za ka san haka ba sai idan kana mu'amala da irin ilimin mukan da suke da alaka da shi alqur'ani mai girma za ka san haka wannan shine hadafi ma da ya sanya muka sani shi wannan karatu domin a kullum a matsayin musulmi ba ka raba shi da alƙur'ani mai girma to matuƙar ba ka raba musulmi da alƙur'ani ba to yana da kyau ka ba shi wasu abubuwa na ɗanɗano wanda suke da alaƙa da shi alƙur'ani mai girma wanda zai ƙara mishi soyayya da shi alƙur'ani kuma ya sa ya ƙara fahimtar abin da alƙur'ani ya kusa yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan nuzulul ƙur'anul karim nuzulul qur'anul karim sabkal alqur'ani bi girma to idan aka ce nuzulul qur'an yanda aka yi aka sabko da alqur'ani sai shi wannan alqur'ani haka a jumlace a dame qur'ani izin yi zattin haka aka dauko aka mai kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin mala'ika jibril dauko alqur'ani ne ya ajiye wa manzo sallallahu alaihi wasallam yawa dauko na aya a bashi gobe a dauko na aya a bashi iya da kai musan yaya aka yi alqur'ani ya tattaru har ya iso zuwa gare mu yana da muhimmanci sosai musan haka kenan da farko malan sai ke cewa alqur'anul karim nuzulani alqur'ani mai girma yana da wasu matakai na saukowa har mataki guda biyu duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa matakin da alqur'ani ya bi sun yi mataki biyu mataki uku ne kamar yadda kenan za mu gani insha Allah ta'ala kuma akwai hikima ta yin haka nake kasancewa alqur'ani ya kasance ya sabko a masabki koko a mataki har guda uku mataki na farko shine nuzuluhu min al-lawhil mahfuz ila sama'i dunya sabkowa alqur'ani mai girma min al-lawhil mahfuz ila sama'i dunya to wannan sabkowai daga lauhil mahfuz zuwa sama'in duniya sai dai mu dauke ta ami a sabkowa ta biyu sai dai mu dauke ta a sabkowa ta biyu dalilin kuma shi ne saboda lauhil mahfuz shi ma wani wuri ne inda aka tattara alqur'ani aka aje shi kuma alqur'ani mun sani maganar Allah ce kenan sai dai ya zama shi ne mataki na biyu ya kasance mi alqur'ani mai girma daga wajen Allah madaukakin sarki aka sauko shi lauhil mahfuz zuwa lauhil mahfuz daga lauhil mahfuz aka sauko shi zuwa sama'in duniya kenan idan muka ce daga lauhil mahfuz zuwa sama'in duniya shi ne mataki na fari mai magana zai magana ya ce to kenan alqur'ani tun asali kawai a lauhil mahfuz yake aje shi kuma mun ce magana ce ta Allah to tunda magana ce da Allah kenan sai mun yi magana akan saukowar shi daga wajen Allah madaukakin sarki zuwa shi lauhil mahfuz shi ne malai yake cewa kenan na farko saukowa ta farko ita ce daga wajen Allah madaukakin sarki zuwa lauhil mahfuz dalili kuma anan wanda Allah madaukakin sarki da yake cewa bal huwa qur'anul majid fi lauhil mahfuz bal huwa qur'anul majid fi lauhil mahfuz shi ne yake cewa wa kana hadha alwujud fil lawhi kasancewa alqur'ani a lawhil mahfuz yace bi tariqatin wa fi waqtin la ya'lamuha illa Allah ta'ala hanyar da aka bi aka sauko da alqur'ani zuwa lawhil mahfuz ko kuma yanda Allah ya sauko da alqur'ani zuwa lawhil mahfuz ko kuma lokacin da aka sauko shi wannan babu wanda ya san shi sai Allah Allah kadai bar maka shi sai mu dai Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa alqur'ani an sabko shi a lauhil mahfuz iyanan a tattara a shi a lauhil mahfuz tun asali ba to lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabko shi zuwa lauhil mahfuz wannan kuma babu wanda ya sani babu wanda yake da labarin haka kuma Allah madaukakin sarki bai bamu labarin wannan ba kenan a nan ga dakata zami kuma imani zami da shi cewa ne Allah madaukakin sarki shi sabko da alqur'ani zuwa ga lauhil mahfuz kuma wannan sabkowai ba a rarraba ba aka sabko shi gani guda Allah madaukakin sarki ya sabko shi zuwa ga lauhil mahfuz kenan gabaki da alqur'ani da yake hannunmu dukan shi Allah madaukakin sarki ya sabko shi zuwa lauhil mahfuz aka aje shi ana yace li annahu az-zahir min al-lafz inda al-itlaq ولا صارف عنه ولان اسرار تنجيم القران على النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤقل
tahaqquqaha fi hadha tanazzul. Saboda akwai wasu asrar da ya sanya alqur'ani mai girma aka san kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shi a hankali daya bayan daya, aya bayan aya, sura bayan sura, wataran aya goma, wataran sama da haka nan, wataran sura guda, haka aka rika sanko alqur'ani mai girma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 23 aka ana sanko da alqur'ani mai girma. To sirrin din da ke da kai wajen rarrabawai da sanko shi a hankali shi zai nuna maka cewa kenan shi alqur'ani da aka sanko shi zuwa lauhin mahfuz, wannan sirrin din da yasa aka sanko shi a hankali a can ba a buƙatar su. A nan lokacin da aka sanko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su shi qur'ani a hankali saboda ya kasance linuthabbita bihi fu'adaka, na farko kenan. Kuma alqur'ani mai girma ana sanko shi ne a munasabata daban-daban, wani abu zai faru ya kasance ana buƙatar hukunci na Allah, to a lokacin nan sai Allah sanko da aya. Wata matsala da ta taso sai Allah sanko da aya, wani zai tambaya sai Allah sanko da aya. To a haka aka riga sanko alqur'ani mai girma a hankali a hankali. Idan an sanko alqur'ani an sanko aya ko sura, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zanna da sahabban shi ya koya musu wannan aya ko wannan sura su iya ta da kyau, kuma ya ce musu a sanya ta wuri kaza a cikin alqur'ani a ce. A haka nan sahabbai suka ringa hardace alqur'ani a zace su, kuma Allah madaukakin sarki ya sahale musu ya wadata su da zuciya da kunnuwa da ta iya hardacewa da gaggawa. Duba da sahabbai wani lokaci a lokacin nan wasu shekarun sun ja ko sun wuce shekara 30 masu wasu sun wuce shekara 40, amma duk da haka idan suka rance alqur'ani suka sa kwazo suka sa niyya Allah mulkin sarki ya taimake su sai da su suna daga cikin mahardata na alqur'ani mai girma. Duk da yanda aka sanko shi, duk da yanda yake da wahala a yanzu ka gani mutum mai irin wannan shekaru ya hardace, amma kuma su a lokacin nan Allah ya taimake su ga hardace. Daga cikin hikima da ta sa aka sanko da alqur'ani mai girma zama guda zuwa lauhin mahfuz shi ne malam ke cewa tarjo ila hikmati al'amma min wujudi lauhi nafsu. Daga cikin hikimar da ya sanya aka sanko da alqur'ani mai girma jumlatan wahida zuwa ga lauhin mahfuz, tana komawa zuwa ga shi kanshi lauhin mahfuz. Wata taska ce ta Allah madaukakin sarki wanda ya taskance dukkan abin da za a yi a duniya min awwaliha ila akhiriha, tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta. Allah madaukakin sarki an rubuta komai shi ne a wata ruwaya. Allah madaukakin sarki abin da aka fara halitta shi ne alƙalami, abin rubutu aka ce mai ya rubuta da abin da za a yi a duniya min awwaliha ila akhiriha. To shi lauhul mahfuz a nan ne aka fara sanko da alqur'ani mai girma. To hikima da ta sanya aka sanko alqur'ani mai girma a nan wannan lauhul mahfuz din tana komawa zuwa ga shi kanta ita taskai, wa iqamatuhu sijillan jami'an li kulli ma qada Allahu wa qada, kasancewa shi wannan lauhul mahfuz shi ne wani ma'aji, shi ne wani kundi wanda Allah madaukakin sarki ya rubuta da abin da za a yi a duniya tun daga farkon ta har ƙarshe. Wa kullu ma kana wa ma yakunu, da dukkan abin da ya faru a baya da abin da zai kasance a gaba. Min awalimil ijadi wat takwin fa huwa shahidun natiq wa mazharun min arwa'il mazahir adalla ala azamati Allah. Wannan shi ke nuna ma girman Allah, wannan shi ne shi da take nuna maka cewa lalle Allah madaukakin sarki ba irin halittun shi bane ba, yanda sai abu ya faru za su san ya faru, yanda sai idan abin ya faru tukwana suke ganewa cewa ashe shi yasa abu kaza da abu kaza suka zo. Misali wani lokaci sai abu kaza ya faru zaka ce ashe shi yasa na ga alamu a baya kaza kaza, sai a lokacin zaka ka aka. To Allah madaukakin sarki shi dama shi ya halacce ka, kuma ya halacci duk abin da zai faru kafin ya faru ya san zai faru, kuma in ya faru ya zai kasance, duka Allah madaukakin sarki ya san haka, kuma duka an rubuta haka nan a cikin lauhul mahfuz. to kenan sabka ta farko ta alqur'ani mai girma ita ce daga wajen Allah madaukakin sarki zuwa ga lauhul mahfuz kamar yadda Allah ke cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna yakita inna dhalika ala allahi yasir likay la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla muftalin fakhur cikin suratul hadid Allah ke cewa ma asaba min musibatin fil ardi babu wani abu da zai faru na musiba a saman kasa wala fi anfusikum ko a karan kanku wani abu ya same ku illa fi kitabin min qabli an nabraha fati wannan abu yana cikin littafin tun bayo ba kenan tun bayo ba Allah ya san da shi shine ina yana nan a rubuce cikin lauhul mahfuz inna dhalika ala allahi yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah abu ne mai sauki yanda shan ruwa yake da sauki a wurin ka haka wannan abu yake ya yi sauki a wajen Allah ya kasance haka nan likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur saboda kar ku girman kai kada ku ringa jiji da kai kuma kada ku ringa tada hankalinku akan wani abu da ku samu ba saboda Allah idan ya baka abu kaddar ka ringa jiji da kai akan wannan ni'ima da maka in ya ga dama yanzu sai a rashi kanshi kada ka ringa tsammanin cewa Allah ban ya san kai shi yasa bai baka kaza ba a'a shi ma iya daga cikin soyayye jaraba ka ake a gani ya zaka idan an baka kai girman kai haka Allah ke so saboda komai yana nan a rubuce in ya ga dama abinda kake tsammanin zai wahala a gare ka Allah farkin sarki kai baka sani ba tana ba an rubuta deja sai ka ga ko an baka kai kuma ka tada hankalinka daga hari na sai malam yake cewa to yake ne mu komo akan a wajen malam da yace nuzuluhu aw nuzulu min al-lahwi min al-lawhi al-mahfuz ila sama'i dunya sabqad al-qur'ani mai girma daga lawhi al-mahfuz zuwa sama'i dunya kenan sabkowa ta nawa ta bi sabkowa ta bi kenan wannan kuma sama'i dunya ita ce muke ce ma baitul izza baitul izza sunanta wace sama'in duniya kuma sabkowar shi zuwa ga wannan duni ita ce Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin ta a cikin alqur'ani mai girma a wurare daban-daban na cewa an sabko alqur'ani mai girma a watan ramadan wani ne ya gaba mai yaji an ce an sabko da aya kaza a makka wani yaji an ce an sabko da madina wani yaji an sabko da cikin yaki wani yaji an ce an sabko ta lokaci kaza kuma gashi aya ta ce an sabbata alqur'ani cikin watan ramadan sai rinka ta to alqur'ani ta kan shi ne aka sabko a watan ramadan to ya aka za ta kasance kuma gashi nan mun ga wasu ayoyin an sabko su a wurare daban-daban sai ka saba hujja ka saka ganewa to ya zai raba wannan abubuwa aya dai ta ce an sabko da alqur'ani a watan ramadan kuma yanzu gashi nan a cikin karatu an ce mana wannan aya an sabko ta ba a cikin watan ramadan ba to ya zamu ga wannan abu to yanzu zamu gane yaya akai wannan abu kuma ya zaka fahimci menene yake faruwa alqur'ani mai girma daga lauhul mahfuz can inda ke da kai taska ta komi a duniya sabkowar shi zuwa sama'in duniya ita ce baitul izza saman duniya to wannan sabkowar ita ce ka tokan aka dauko alqur'ani daga lauhul mahfuz daga cikin taron duk abin da aka kulla a duniya wanda za a yi daga farkon ta har ƙarshe duk abin da aka shirya zai a duniya daga farkon ta har ƙarshe to daga ciki sai aka ciro alqur'ani mai girma sai aka kawo shi saman duniya sai aka ajiye shi saboda lokacin zauwar shi saman duniya yayi saboda lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo mai alqur'ani ya zo wanda za a sabko ma alqur'ani ya zo al'ummar da za a karantar da alqur'ani ita ce lokacin da yayi to lokacin da sai aka dauko alqur'anin daga lauhul mahfuz sai aka tashi zuwa saman duniya kenan daga saman duniya za a dauka sai ko shi ana gangaro mana shi sama nan kasa domin mu kuma mu amfana da shi ya kasance shine abun aikin mu shine abin da zamu dauka mu rinka ibada da shi shine anan sai malam yace to akwai sabkai shi ta biyu ita ce nuzuluhu min sama'id dunya munajjaman ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma sabkal alqur'ani ne girma daga saman ta duniya kuma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne ma yake cewa wa fuktahum shir'atan ja'a al-kitabu biha muhaiminan nasikhan bil hifz munfarida. Al-Qur'ani mai girma manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yake rikuwa yake ri dukkan wani annabi saboda Allah barkwaje sarki ya bashi shari'a wadda Qur'an ya zo da ita nasikhan bil hifz munfarida. To na farko an-nuzul al-awwal sabkowar alkur'ani ta harko a kuma idan muka buɗa ne mace ta biyu daga ina daga lauhin mahfuz zuwa sama'i duniya shi ne malam sai ce nazala alkur'ani alkarimi min lauhin mahfuz ila baitul izza fi sama'i duniya jundatan wahida. Alkur'ani mai girma sabkal shi daga lauhin mahfuz ila baitul izza zuwa ga baitul izza. Baitul izza ita kuma aina take, tana a nan sama a duniya, tana sama ta duniya, a nan baitul izza take. Jumlatan wahida zama guda aka sauko shi daga can aka kawo shi wannan saman ta duniya. Wa hadha an-nuzul akana ba'da nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam am kana qabla zalika. Shin wannan sabkowai bayan an ba manzo sallallahu alaihi wasallam annabta ne ko kuma kayan ma a bashi annabta aka dauko alqur'ani mai girma aka kawo shi wannan baitul izza yaya aka yi? Shi ne malam sai dora alamatul istifham yayi tambaya sai ce ra'ayani lil ulama, ra'ayoyi guda biyu ke da koyi na malamai akan wannan. Kenan malamai da suka yi bincike akan mas'alar sai wani yake ganin wannan baitul izza an sauko alqur'ani zuwa baitul izza bayan annabta ne ko kuma kafin ma a ba musu sallallahu alaihi wasallam annabta? To wanda suka yi bincike sai suka ce wani sai yake cewa wa huwa alladhi tadullu alaihi al-athar al-atiya wa kana hadha an-nuzul fi ramadan laylat al-qadr. Kenan kauli na hawari wanda kuma shine yayi hujja yace shine wanda ayoyi suke magana akan shi, shine wanda ayoyi suke magana akan shi. Wa kana hadha an-nuzul fi ramadan, wannan saukowa kuma a watan ramadan ne aka sauko da alqur'ani. Fi ramadan laylatul qadr, kuma a dare na laylatul qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa dalilu ala hadha an-nuzul ma ya'ti, dalili kuma akan wannan sabka sune ga sanan ayoyi kamar haka. Aya ta farko Allah yake cewa inna anzalnahu fi laylatil qadr, haqiqa mun sabkar da shi a dare na laylatil qadr. Mun sabkar da al-Qur'ani kenan. Wa ma adraka ma laylatul qadr, mi ya sanar da kai abinda ake cewa laylatul qadr? Laylatul qadr khairun min alf shahr, tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla' al fajr. Kenan Allah madaukakin sarki yana magana ne akan cewa an sauko da alqur'ani zama guda daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza a daren laylatul qadr watan ramadan. Haka nan Allah yake cewa hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin. Allah mutsari sarki ke cewa hami wal kitabil mubin, Allah mutsari sarki shi ya bar ma kanshi sanin ma'anar wannan kalma ta hamim sai ce wal kitabil mubin, kuma Allah yana rantsuwa da alqur'ani mabayyana sai ce to wannan alqur'ani inna anzalnahu hakika mun sauko shi fi laylatin mubaraka a dare mai albarka. Yake cewa inna kunna munzirin, kuma mu muna masu gargaɗi ne da sauko da shi wannan alqur'ani mai girma. Haka nan Allah yake cewa cikin suratul baqara shahrur ramadan alladhi unzila fihi alqur'an, watan ramadan ashi ne aka sauko da alqur'ani, hudan linnas shiriya ga mutane, wa bayyinatan min alhuda wal furqan, kuma shi ne yake maka bayani na shiriya da kuma mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya. wannan su ne kenan kaɗan daga cikin hujjoji da suke magana akan sabko da Al-Qur'ani daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza sama ta duniya. Yake cewa dallat hadhihi al-ayat al-thalath, wannan ayoyi guda uku da muka ambata suna mana magana ala anna al-Qur'an unzila fi laylatin wahida, suna ma bayani ne akan cewa Al-Qur'ani mai girma an sabkar da shi dare guda dukan shi daga lauhin mahfuz zuwa sama'in duniya, kuma wannan dare an wasafta mashi akan cewa dare ne mai albarka, kamar yadda aya ta cikin suratul Dukhan take cewa inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin. Hallau wannan dare an sanya shi daren lailatul qadar, daren da ake kadarta dukkan wani abu da zai faru. Wannan kuma aya ta cikin suratul qadar take ma bayanin shi, inna anzalnahu fi laylatul qadar. Hakanan Allah mai sarki ya ma bayani cewa an sako shi a wasu darare na cikin watan Ramadan, yace shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran watan linnas, watan Ramadan ashibi aka sabkar da alqurani mai girma shiriya ga mutane. Malaki cewa wa inna ma kunna dalika jam'an baina hadhihi nusus fil amal biha wa daf'an lit ta'arudi fi ma bainaha, yace wa ma'lum bil adillati alqadi'a أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا لا في ليلة واحدة. يتي منا صومي بيان أولنبا 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 دومو بينا ما كتوا باب تنكر سكان سبكد القرآن من جرما دا أكما مزو صلى الله عليه وسلم دا أكي أرربي كما سكان ون سبكو دا أكي تزماب دا دا ألم الوزر كيف بياني جوا أن سبكوشي أدري نريلة القدر tunda abu ne sananne manzala sallallahu alaihi wasallam alqur'ani an sabko mishi shine tsawon shekara 23, ba zama guda ba aka sabko shi, tsawon shekara 23 akai ana sabko da alqur'ani mai girma. Yace fa ta'ayyana an yakuna hadha an-nuzul alladhi nawwahat bihi hadhihi al-ayat al-thalath nuzulan akhar ghayra nuzul ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan kana jin haka kai da kanka ka san cewa babu ta yadda za a yi a samu tunkaran wannan alhali ga ayoyi sun ce an sauko shi zama guda, kuma alhali ga shi karantarwa ta musulunci ta tabbata shekara 23 aka yi ana sauko da alqur'ani, kai da kanka sun yana da wahala a samu wannan tunkaran. Bayani a hili shi ne an saukar da alqur'ani mai girma zama guda daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza, kuma an san kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shi a rarrabe tsawon shekara 23 shine nusuluhu munazzama. A kalkashin haka kuma akwai hadisi da zamu karanta insha Allah ta'ala nan gaba kana sai malai yake cewa wal inzalu aktharu ma jarji fi lisanil arab fi ma nazala jumlatan wahida, idan aka magana da inzal yanda larabawa suke yawan amfani da wannan kalma suna amfani da ita ne akan abin da ya sauko lokaci guda jumlatan wahida, bi khilafi tanzil fa innahu yu'abbar bihi fi janib ma nazal mufarrada, bambanci da kuma idan an ce tanzil, tanzilun min rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-muslimin bi lisanin arabiyyin mubin. To bambanci tsakanin inzal da kuma at-tanzil, shi inzal idan aka ce anzala larabawa suna yawan amfani da wannan kalma akan abinda aka sauko zama guda, idan kuma aka ce tanzil ana magana akan abinda aka sauko daban-daban kadan har ya isu. Ina fata an gane. Fal ayati sabiqa, yace ayoyin da suka gabata dallat ala annal qur'an nazala jumlatan wahida fi laylatil qadr akhzan min suratil qadr, wannan ayoyin da suka gabata sun bayyana maka cewa lalle alqur'ani mai girma an sauko shi ne zama guda daga lauhil mahfuz zuwa sama'in duniya, zama guda aka sauko shi kuma a dare na laylatul qadr. Wahiya, yace wahiyal laylatul mubaraka, kuma wannan dare shine dare mai albarka, ai shine daren da aka ce yahi yake tani khairu min alf shahr, wannan daren yahi wata dubu, yahi wata dubu idan kai ibada a wannan daren ibadar da kai a wannan tahi ibadar da kai ba a wannan daren ba tahi ta wata tuhu idan ka karanta alqur'ani yayi kai wata tuhu kana karanta alqur'ani a wannan dare idan kai raka'a biyu tahi din raka'a biyun da zaka yi a wannan wata tuhu albarkai mutum baya iya lissafin ta bakka iya auna ta bambancin da ke da kwai nisa ke da kwai bambancin yana da nisa sosai tsakanin lailatul qadr eh tsakanin daren lailatul qadr da wani dare daban yace wahiya min layali shahr ramadan akhzan min ayatil baqara kuma shine dararuwa na watan ramadan kamar yadda yaso a cikin aya ta cikin suratul baqara wa aidan mana yace kuma halla min al badi min al badahi ان القران نزل النبي صلى الله عليه نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنين لا في ليله واحده وانه نزل في غير رمضان كما نزل في رمضان فدل هذا على ان النزول الذي نوهت بشانه الايات غير النزول على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في بدع وعشرين سنه وان المراد به هو النزول جمله واحده ما نجي تشوا ابني اهيلي شي القران مي جرما يا اسف كغ منزو صلى الله عليه وسلم صون شي با دني غدا با وانه نزل في غير رمضان سبب القران مي جرما ان سبكت دشي با اوتر رمضان با اكو ايه اللي سكا سبكا با اوتر رمضان با كما نزل في رمضان kamar yanda hallau akwai ayyukan da suka sauka a watan Ramadan fadalla hadha ala annan nuzul sai wannan abu yana maka bayani cewa wannan sauka da ake magana akan ta wanda wannan ayoyi suka yi isharar akai ba irin saukar da aka asar kuma manzo sallallahu alaihi wasallam bane ba da aka sauko shi kadan 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 tsawon shekaru 23 wa annal murad bihi huwa an-nuzul jumlatan wahida abinda ake nihi shine sabka alqur'ani mai girma sabka shi jumlatan wahida min al-lawhil mahfuz ila bayt al-izza daga lawhil mahfuz zuwa bayt al-izza sai malai ke cewa waja'at al-athar as-sahiha mubayyanatan li hadha an-nuzul wa shahidatan alayhi sai kuma bi wasu athar as-sahiha hadisi suka zo ingantattu wanda take mana bayani akan wannan sabka ta alqur'ani mai girma da muka bayani akan ta na sai na farko sai ke cewa fa minha daga ciki ma akhrajul hajim shine hadisin da hakim ya fitar da shi wa sahahu kuma ya inganta shi min tariqi dawud bin abi hind daga hanya ta dawud bin abi hind an ikram an ibn abbas radiyallahu anhuma hadisi daga ikram kuma daga ibn abbas Allah kara musu yarda ga baki daya yake cewa annahu qala yake cewa anzalallahu alquran ila sama'i dunya Allah madaukakin sarki ya saukar da alqurani mai girma zuwa ga sama ta duniya fi lailatul qadr atari na lailatul qadr fa kana Allah idha arada an yuhi minhu shay'an aw ha aw ay aw aw yuhaddith minhu aw yahduth minhu fil ard shay'an ahdathu sai yace wa anzalallahu alquran alam sarki ya saukar da alqurani mai girma ila sama'i dunya zuwa ga sama ta dunya fi lailatul qadr a daren lailatul qadr fa kana allah idha arada allah mai sarki ya kasance idan ya so an yuhi minhu shay'an aw ha idan ya so yayi wahayin wani abu na cikin wannan alqur'ani mai girma ko sharatan sai Allah ya rubuta sarki yayi wahayin shi zuwa ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aw ay yahbuta minhu fil ard ko kuma idan Allah yana so wani abu ya faru a saman kasa hadata kai sai kawai Allah mai rubuta sarki zai afkar da wannan abu saboda shi idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunni saboda Allah barkatun sarki idan ya so abu ya faru kawai kai sai ta yake kun kasance fayakun sai abu ya kasance ba ba ta lokaci eh idan Allah ya ce ka mutu kawai mutuwa za ka yi idan Allah ya ce zakai arziki gobe da sai zakai shi ko kuma yanzu kana fitar da masallacin mana kawai sai ka ga wasu abubuwa kawai kankace bai kifta da ido kawai jibi an fara zancen ka ranka ta zuwa ne an ya bayan kan kai bai kaza ka shi kuma kawai wannan abu ne na Allah ya buɗe wasu hanyoyi kawai sai gashi abubuwa sun bayyana haka al'amarin Allah yake kulfe kulli har sai ka ji an fara zargin ka wanda bai yarda ba cewa Allah yana kaddarta abin da yake dama a lokacin da yake dama kuma kana da arziki Allah ya ga dama yanzu wannan ka koma babu shi ma miki ɗaya kawai yake ga abubuwa sun mara cakule ba abu kaza ya da duk abin da ka taba kawai asara ake kawai gani kan kace wata biyu wata biyu suka komo ba komi ka zama kamar wanda yake zuwa wurin ka da yace ka bashi sai ka zauka koma irin shi sai ka ringa mafarki wani malami yake bada labarin wani malami wani ba Allah wani mai kuɗi yake cewa shi a da arzikin shi sai dai banki ta zo da mota wurin shi ta kwasa ta tafi sai dai banki ya zo shagon shi ya kwashi kuɗin ya dai amma shi bai iya ɗaukan kuɗin ya kai su saboda yawan su amma ya gashi ya koma ba kullum yana cewa ma idan akwai taimako da za a bada shi ma na buƙata komai ce bai komai ba bai ma Allah laifin komai ba bai zalunci kowa kawai haka Allah ya so da ya mai arziki kuma zai ke so ya jarabta shi gari kuma yake rayuwar shi tun kai rayuwar shi lafiya lau duk wani abu an saida ya ce gidan ma da muke ciki da za a kama a saida yara suka hana ya ce da duka su yi mabanta shi da shi da al'amarin haka Allah ya so ce ya ce wallahi kuma ya yi imani cewa haka Allah ya so kuma ya yarda da wannan kadar da Allah ya ba shi haka Allah yake abin shi kakka ga mutum ya rasa abu karɓar tsammani ai laifi ma Allah shi sa Allah ya shi a Annabi Ayyub yana da arziki yana da iya yana da komi kan Allah ta rage jarfice shi lahiyin ma aka hana shi bai iya amfanar da komi komi ya abe iyar suka mutu duki komi ya kare kawai yana zaune ba komi kowa guje shi ba wanda zai zama shi ne mata shi ta daya take tare da shi haka ya rayu wata rana kawai sai ya ce rabbi inni masaniyan to wa anta arhamur rahimin ya ce ya Allah abubuwa sun shahe na cutarwa amma kai mai rahama ne mai jin kai ya san cewa Allah mai tausayi ne wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tahiyaki ne ko na Khaibar ne an yi galaba ga mushrikai an kwace dukiyarsa an kwashe komi musulmai sun amshe komi gari ya zama na musulmai garin ya koma garin musulmai yanzu daga cikin irin wannan gumurzu da aka yi wata mata ke ta rasa ɗanta ita kuma ɗan tana shayar da shi yanzu mace idan tana shayar da yaro nono wani lokaci idan ya cika lokacin shan yaron ya yi ciwo ke mata idan bai sha ba to wannan abin ya dame ta sai ya kai tana bibiya ma in ta ga yaro ko ba nata ba ne ko ɗan take ta ba shi saboda abin ciwo ke mata sai ga ta tana cikin bibiyar wannan cikin neman yara in ta ga yaro ta ɗauka kawai daga ɗan nata ta ɗauke shi tana rikewa tana wasu abubuwa tana kuka na murna manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce musu kun ga yadda wannan matar take son wannan ɗan nata suka ce ya ce to duk yadda take son ɗanta duk yadda take tausayin shi duk yadda take ji da shi ba ta kai ba irin jin da Allah ke ma ba wani kai ne kake abubuwanka Allah ya yi son ka akan karan kanka duk yadda uwa take son ɗanta Allah ya yi son wannan bawan akan yadda take son shi to idan kaga Allah ya jarabce ka kawai haka ne su Allah na iya jarabtar ka a bai tsaya kuma Allah na iya jarabtar ka ya ɗauko duke ya fitila ma baka za a baka da yanzu ya baka a ce gani ya da liyabuwakum ayyukum ahsanu amala to shi al'amarin Allah idan ya so haka yake kun fa yakun ne idan yana so yi wani wahayin wani abu a lokacin nan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ayi wahayin shi idan kuma ana so wani abu ya faru a duniya kawai kun fa yakun ne kawai abu ya faru kuma sai ya faru kuma sai ya kasance na'am yake cewa kuma wa akhraj al-hakim aidan hakim ya fitar da hadisi min hadisi sa'id bin jubayr daga hanyar sa'id bin jubayr an ibn abbas حديث دقي ابن عباس رضي الله عنهما الله قال مش يرد يكي تيوا إنا أنزلناه في ليلة القدر qawlihi ta'ala fi qawlihi ta'ala ina ba sai cewa Allah mun zargi da yake cewa mun saukar da alqur'ani mai girma a dare dare da qadar qala sai yake cewa anzala alqur'an jumlatan wahida fi laylatil qadr ila sama'id dunya ibnu abbas yake cewa Allah mun zargi ya saukar da alqur'ani jumlatan wahida zama guda ila sama'id dunya dare laylatil qadr zuwa ga sama ta duniya وكان بموقع النجوم وكان الله ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعده في أثر بعض قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا لكن جوا أن لا يسبقوش القرآن بجن وزوى سمة الدنيا كمريان دكتي قدن إرين دكتي قدن tarmamu haka saman duniya take a wannan wuraren anan saman ta duniya take idan Allah mutukin sarki kuma yana Allah mutukin sarki sai sab kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani bangare nashi a hankali haka ake umartar mala'ika Jibril yana daukowa yana kawo ma manzo sallallahu alaihi wasallam yana koyar da shi shine Allah ke cewa wa qala alladhina kafaru wannan sabko da alqur'anin da Allah mabukatin sarki yama Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a hankali su kafirai sai suke cewa wani yasa wa qala allazina kafaru kafirai suke cewa laula nusila alaihi alqur'anu jumlatan wahida wani yasa ba za a sabko ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba alqur'anin nan zama guda ni yasa ba a sabko shi ba zama guda sai Allah ba su amsa sai ce kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka mun yi haka ne saboda a tabbatar da shi a cikin zuciyarka a tabbatar da imaninka shi yasa ake sauko mashi imanin ga kai da sahabbanka warattalnahu tartila kuma zai ba ku dama ku rattala shi rattalawa zai ba ku dama ku harkace shi zai ba ku dama ku karanta shi yadda ya kamata sai Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa ta wannan aya wannan aya tana baka amsa tana ba gaya maka cewa littattawai na bayi da aka sauko at-taura da injila su zama guda aka sauko su at-taura zama guda kawai aka sauko da aka mika ma annabi Musa zabura zama guda aka dauko da aka mika ma Dawud alaihi salam injila zama guda aka sauko daga annabi Isa alaihi salam wannan duka kutub ne samawiya kutubu ne littattafai ne wanda Allah mulkatin sarki ya sauko ma wasu daga cikin manzannin shi mu a matsayin manzo musulmai za mu yi imani da manzanni na Allah mulkatin sarki kuma dole mu yi imani da waɗannan littattafan da aka sauko musu amma littattafan da ba a sauya su ba littattafan da ba a yi canje-canje a ciki ba littafin da tabbas ya tabbata daga Allah mulkatin sarki dole ne mu yi imani da shi amma mun wannan al'umma Allah madaukakin sarki ya sanya mana littafin da za mu aiki da shi shine alqur'ani mai girma amma imani da cewa wannan littafin daga Allah zake wannan wajibi yana daga cikin rukunai na imani dole ne kai imani da Allah kai imani da mala'ikan shi kai imani da manzannin shi kai imani kuma da wannan littafin shi idan yanzu ka ga bible a hannun kristoci shi wannan bible da yake hannunsu tabbas sun yi sauye-sauye a ciki bible din kala-kala ce alqur'ani mai girma mu kuma guda ne amma su li bible din su sai kaji an ce wannan bible na wani wannan bible na wani bible na wani ya aka yi haka ta faru saboda su ita littafin da yake hannunsu ba direct ba daga annabi Isa ya zo daga wannan daga hannun wasu ɗalibai na annabi Isa ne kowa ya rubuta shi sai kaji an ce wannan bible ne na wani wannan bible ne na wani wannan bible ne na wani kowanne akwai irin bible din shi kuma kowace tarika a cikin tariku na kristoci da irin littafin da yake amfani da shi da irin wanda yake aiki da shi wannan yana aiki da wannan wannan aiki da wannan kowanne yana aiki da nashi daban-daban mu kuma alqur'ani mai girma shi ne duk irin bambanta da za a samu tsakanin musulmai a furu'a bi ma'ana a wasu abubuwa wanda suka shafi furu ba usul ba zaka gani babu tunda za a daga an samu bambanci akan cewa wannan alqur'ani shine alqur'ani na gaskiya babu bambanci kan wannan kowa ittifaki akan cewa muna alqur'ani shine alqur'anin da Allah ya sako ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malaki cewa wa akhrajal hakim aiba hallo hakim ya rawaito min tariqi daud bin abi hind daga hanya ta daud bin abi hind yake cewa an ikrama an ibn abbas ya samu hadis daga ikrama daga ibn abbas radiyallahu anhuma yake cewa anzala
al-qur'an
sarki ya saukar da alqur'ani lokaci guda ila sama'id dunya zuwa ga sama ta duniya fi lailatul qadr a dare na lailatul qadr kuma nazala ba'da dalika fi 20 sana bayan haka nan kuma Allah marhumin sarki sai san kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shi a cikin shekaru 20 kenan 20 zuwa 23 kuma qara sanan sai karanta wala ya'tunaka bi mathali illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila Allah ke cewa wala ya'tunaka bi mathali ba za su zo maka ba da wani misali ko da wata hujja ko da wata shubha illa ji'naka bil haqqi fa ce sai mun zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira kuma da bayani gamsasshe da fasara gamsasa da aka ce illa ji'naka bil haqqi sai mun zo maka da gaskiya me ake ni da bil haqqi anan a wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashshiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu to wannan shine alqur'ani mai gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka sauko shi kuma da gaskiya ya sauka zuwa gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan idan sun zo da wata shubha ma Allah madaukakin sarki sai sauko da gaskiya dan kuma gaskiya a bayyane kenan sai a sauko da alqur'ani ba su amsa idan sun ce kaza sai alqur'ani ya zo ba su amsa akan wannan gaskiya haka alqur'ani ya ringa ba musu raddi akan dukkan shubhar da suke so su kawo kuma Allah ya tawo qur'anan wannan alqur'ani faraqnahu mun sauko shi a rarrabe litaqra'ahu 'ala an-nas domin ka karanta shi ga mutane ala muqsin a hankali warattalna wa nazzalnahu tanzila muka mi sabka sabko yace wa ma'lum yace abu ne sananne kaga su duka wannan hadisan da muka kawo muka ce ibnu abbas ko ibnu abbas yace kaza ibnu abbas yace kaza misali cewa ibnu abbas manzo sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a akan cewa Allah ya sanar da shi ilimi na alqur'ani mai girma shi da ake cewa turjamanul qur'an wanda yake mafi yawan sahabbai sanin alqur'ani mai girma fasarar shi wata rana Umar bin Khattab yana yaro sai ya kawo shi majalisin shi na khalifa sai ya zannar da ibnu abbas a wannan majalisi sai da tijawa a wurin suke mamakin wani yasa za a ringa kawo wannan yaro shi kuma ya yaro ne amma yana yawo kuma da addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yami akan cewa Allah sanar da shi abu kenan kaga yana da wata karama wanda wani bai da ita shi Umar bin Khattab ya san da haka sai yake kashi sai zabbar da shi in wani abu ya tashi sai ce me kai ya kake gani a kasa da yanzu suke mamaki ya yake ce musu wai me kuka fahimta lokacin da aka sauko idan ja'a rasulullahi wal fata me kuka gane a lokacin da aka sauko wannan sura da suke ce a wannan tana magana ne akan fatan Makka akan cewa an bude garin Makka sai tambayi ibnu abbas kai ibnu abbas me ka fahimta a wannan sura sai ce ni abin da na fahimta a wannan sura ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa shi yasa aka sauko mana ita aka ce idza ja'a rasulullahi wal fata idan nasara Allah ta tabbata kuma aka yi fatan Makka budi kuma yazo an bubbude gari ruwa ga sanan musulunci ya wasu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kaga mutane suna shiga addinin Allah gurgurub, to da kaga haka me za ka yi? Fasabbi bihamdi rabbika, kai tasbihi ga ubangijinka, wastaghfiruka lika limin ghafarati, kawai abin da aka cewa manzo sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma ibn Abbas sai gaji cewa kenan me ya saura, kenan kawai manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma share ta tasbihi yana istighfar lokaci yayi, inda ku kana tawaba saboda shi Allah ya gafara. Ibn Abbas abin da ya fahimta kenan. Umar ke ce ni ma abin da na gane kenan, ko manzo sallallahu alaihi wasallam ma ya gane haka. Shi yasa tun lokacin da wannan sura ta sauka a cikin sallar shi sai ya ƙara da wata addu'a yake cewa subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfir li, duk idan ya zo ruku'i sai ya ce bancin ya ce subhana rabbiyal azim, sai kuma ya ce subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfir li, saboda aiki da wannan aya ta ce fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, in yi sujada ma sai ka rabu haka. To wannan magana ta Ibn Abbas ya yi magana a kan sauka Al-Qur'ani mai girma, to yaya za mu fahimce ta? Shin magana ta sahabi ba magana wacce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya za mu aiki da ita? Shi ne mallan sai ya ce to dan ka fahimci haka, sai ya ce wa ma'lumun anna hadha, abu ne sananne cewa wannan magana ta Ibn Abbas, la yaquluhu Ibn Abbas, Ibn Abbas ba zai hode shi ba bi mahdi ra'ayi, kawai saboda ra'ayin kanshi kawai shi kenan. Tashi daga barci ya ce ma ai Al-Qur'ani mai girma an sako shi daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza kaza kaza, shi Ibn Abbas ya mutu wannan abin da molan ka ba, saboda abu ne wanda yake da alaka da Al-Qur'ani mai girma, abu ne babba. Shi ne yake fa huwa mahmulun ala sima'ihi min annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan magana ta Ibn Abbas za a dauke ta ne akan cewa ya ji ta ne daga wajen malamin shi shine manzo sallallahu alaihi wasallam, aw mimman sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma wani daga cikin sahabbai ya ji magana daga manzo sallallahu alaihi wasallam, sai Ibn Abbas ya rawaito mana ita. Wa misl hadha lahu hukmul marfu, to kwatankwatin irin wannan hadisi yana da hukuncin hadisi marfu'i, shine hadisin da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Li anna al qa'ida inda immatil hadis, saboda qa'ida babba ke da kuma wajen malaman hadisi, anna qawla sahabi, magana ta sahabi, alladhi la ya'lam ya'khus min anil isra'iliyat, wanda bai aiki da isra'iliyat, bai dauko isra'iliyat, su ne ruwayoyi da ake ruwaitowa daga wajen yahudawa, fi ma la majalil ra'yi fihi, a irin hukuncin da ko mas'alar da babu zancen ra'ayi a cikinta, lahu hukumul marfu, yana da hukuncin hadisi marfu'i. Shi kuma hadisi marfu'i shi ne huwa kullu ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khulqiyya aw khilqiyya, shi ne dukkan maganar da aka jingina ta daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaza, ko ya aikata kaza, ko an yi kaza a gaban shi bai ce komai ba, kenan ya ce abin daidai ne. Ko siffa ta manzo sallallahu alaihi wasallam, siffa ta halayen shi, ko kuma siffa ta halittar shi, wannan shi ne ake cewa hadisi marfu'i. To idan sahabi ya rawaito magana ya ce kaza, wannan maganar da ya yi magana ce wadda babu zancen ra'ayi a kanta, kuma wannan sahabin ba a san shi ba da ɗaukan maganganu na Yahudawa, to wannan magana ta shi ana ɗaukar da cewa ya ji ta ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kusa da lokaci kenan, wannan shi ne kenan sabka Al-Qur'ani, kenan mataki na fari, ƙarshen shi kenan. Sai mu shiga mataki na biyu kenan insha Allah ta'ala sati mai zawa. Abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada, wanda kuma muke kuskure Allah ya mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.